أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء دينكو غواتن رجب تو شابيو شابيو غواتن رجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة دبو ديا دا داري هدو دا أربعين دا ديا وان دي 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 دا باكوي غواتن اكو شكرة دبو بيو دا عشرين ميلادية كما يندا موكا صابو هدوا اوانا مجلسي مي البركة na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karanta wannan littafi mai albarka na Muqaddimatul Iziyya littafi ne wallafar Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah wanda kuma muke karanta sharhi da bayanai na Fatuhu Rabbil Bariya na Dr. Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 29 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta sharadan sallah inda malam ya kawo abubuwa guda hudu wadanda sharadi ne sai sun samu sannan sallah za ta inganta na farko daharatul hadath wato tsarkin daharatul khabath tsarkin dauda daga tufa da jiki da kuma wurin sallah da kuma tsarkin kari a shi ma ɗaya ne daga cikin sharadan sallah sannan na uku akwai suturce al'aura wanda mun yi dogon bayani da malam ya kawo game da abin da ya shafi al'aura kuma ina iya ina ne haddin al'aura dangane da namiji kuma ina ce al'aura dangane da mace sannan na hudu sharadi na hudu shine fuskantar alƙibla shi ma wannan sharadi ne wajen ingancin sallah sai dai a halin yaki lokacin da fuskantar alƙiblar ba zai samu ba da kuma halin sallar nafila a halin tafiya to sai kuma sharadi na biyar da shi malam mai iziya bai kawo ba kuma ya kamata a ce an kawo shi dan shi ma yana cikin sharadan sallah shine doktor ya kawo shi sharadi na biyar shine shigan lokacin sallah duk dai mun karanta da bayanan duk da suka kamata a ƙarƙashin wannan babi da aka yau za mu shiga sabon fasali qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fasalun fi fara'idus salah yace fasalin da zai yi bayani akan farillan sallah fara'idus salati arba'at 14 farillan sallah 14 ne al-ula farilla ta farko ta kabiratul ihram kabbarar harama li kulli musallin ga kowane mai sallah wa lafdhuha lafazin kabbarar harama Allahu akbar to da zara an yi haka to an bude sallah kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato abin nan yake cewa miftahu hatakbir wa abin nan ko wato miftahuha at-takbir ma'ana mabudin sallah shine ainihin wato kabbara to da zaran mutun yayi wannan kabbara ta harama to kamar ya bude sallah kenan lafazin da ake amfani da shi shine Allahu Akbar min gairi ishba'il ba ba tare da an kumbura wannan ba'un din ba ma'ana karkace Allahu Akbar ko bar ba kar shine ma'ana ba tare da an ainihin wato tafkimi an kaurara ko an kumbura wannan ba'un din ba Allahu Akbar shikenan kawai kar a kumbura wannan ba'un din wala yujzu gairuha kuma wata kalmar ko wani lafazin da ba na Allahu Akbar ba baya wadatarwa baya isuwa in kana yuhsinul arabiya inde mutun ya kasance yana kyautata larabci ma'ana yana iya fadin kalmomin larabci da kyau ba tare da ya bata ma'anarsu ba to ba zai kawo wani lafazin da ba Allahu Akbar ba a matsayin kabbara harama amma man la yuhsinuha amma wanda ba zai iya kyautata ta ba ma'ana ba zai iya fadar Allahu Akbar ba ba zai iya fadin duk wata kalma ta larabci da kyau ba kamar irin Allahu Akbar faqila to anan ne wasu malaman suka ce yadkhulu bin niyya sai kawai ya shiga cikin sallar da zarar ya kudurce niyya dunal ajamiyati amma ba zai yi wannan kabbarar ko wannan lafazin na bude sallah da wato baubauci ba an fahimta shine dunal ajamiya ba zai yi baubauci ba wajen abin nan an fahimta shine ma'ana ba zai kawo duk wani yare wanda ba larabci ba yace misali yace to shi gaskiya ba zai iya kyautata lafazin Allahu Akbar ba da larabci to ba dutun da shi ba haushe ne kawai in yazo yace Allah mai girma ya daga ya kabin nan ina fata an gane to wannan kaga Allah mai girma to kaga wannan ajami ne ba larabci ba ne da dukkan kila wani bai yarbe shi kuma ya fada da yarbanci haka kowace kabila mutum ya kasa fada da larabcin ya fada da yaransu to shine wasu malaman suka ce a'a tunda ba zai iya fadin lafazin Allahu Akbar ba da larabci kuma za ka ga tana wahalar da wasu an fahimta za ka ga wani yanayin yaran da yake amfani da shi to irin wayannan kalmomin suna da nauyin fada ko sai ya fade su sai ka ji ba su da bai fade su da kyau ba to shine wasu malaman suke ganin wanda ba zai iya fadin wannan lafazi na kabbara da kyau ba to sai ya shiga cikin sallah da ya kudurce niyyar shiga sallah ba zai fade ta ba ma'ana ba zai yi amfani da wani yare da ba larabci ba shine ma'ana yadkhulu bin niyya zai shiga da niyya dunal ajamiyati ba tare da yayi ta da ajami ba wani yare wanda ba larabci ba waqila wani kuma wasu malaman suka ce a'a yadkhulu bi lughatihi ya shiga da yaran da yake ji kawai da yaran da zai iya kamar yanda muka bada misali wasu suna ganin kawai idan yazo sai in ya kudurce niyyarsa zai sallar magruba sai kawai aja ya ce Allah mai girma sai kuma ya ci gaba da sallarsa wasu malaman sun ce zai shiga da yaransa an fahimta amma dai asali in dai mutum zai iya fadin kalmar yanda ya kamata to wannan shine kalmar da aka shar'anta mutum ya fada wajen shiga cikin sallah Allahu Akbar وذلك لما رواه مسلم عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنها wannan bayani da muka karanta saboda hadithin da Imam Muslim ya ruwaito daga Ummul Mu'minin Aisha wato ibintu Siddiq Allah ya kara mata yadda tace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabtihu salata bitakbir wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude sallar sane da kabbara to kaga wannan shine yasa akai amfani da lafazin kabbara wajen ya zama mabudin sallah wa arifa'ata bin rafi'in fi wasfihi li hadith al-musii salata haka kuma hadisin rafi'u bin ainin wato hadisin rifa'ata bin rafi' a wajen wato fadar sifar hadisin nan na al-musii salat musii salat yake cewa wa fihi a cikin hadisin fa allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al-musii salat ma la tasihu salatu illa bihi abinda sallah bata inganta sai da shi fa qala yace idza staqbalta al-qibla idan ka fuskanci al-qibla fa kabbir kai kabbara wannan hadisi ne wanda yake ainihin wato imam bukhari da imam muslim sun ruwaito shi ko musii salat shine khallad bin rafi kamar yanda mun sha fada shi sunansa kenan khallad ibn rafi وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم حديث دعا كربو دعا علي بن أبي طالب الله يكارا مصير ده manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace miftahu salat at-tuhur wa tahrimu at-takbir shine ke so mu fada dazu na kuskuran abin nan tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim miftahu salat at-tuhur ba takbir ba kamar yanda na ambata dazu miftahu salat at-tuhur mabudin sallah shine tsarki ko alwala wa tahrimuha haramcin ta at-takbir kabbara kabbara harama da zara an shige an yi kabbara harama an haramta magana wanda ba ta cikin jinsin sallah an haramta cin abinci an haramta yin wani aiki wanda baya cikin jinsin sallah shine ma'ana tahrimuha at-takbir wa tahlilu at-taslim halaccin ta kuma shine sallama da zara an yi sallama zaka iya ci gaba da magana da ka saba yi ta yau da kullun zaka ci abinci zaka tafi ka kasuwa ko ka tafi wajen aiki ko ka ci gaba da abin da kake yi wannan hadithin shi ma Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun ruwaito shi sahahul albani fil irwa wa amma sa'iru takbirat amma rago kabbarorin wadanda ba kabbara harama ba fa hiya sunnatun inda al-Imam Malik su gaba ɗayan su sunna ne a wajen Imam Malik li wurudiha min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda su ma sun zo a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibn mas'ud radiyallahu an billahi dan mas'ud yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbir yace naga manzon Allah yana yin kabbara fi kulli raf'in wa khafdin a cikin dukkan dagawarsa da ainihin wato sunkuyawarsa wa qiyamin wa qu'udin da dukkan tsayuwarsa da zaman sa sallallahu alaihi wasallam wana hadisi imam ahmad tirmizi nasa'i surwato shi wa sahahul albani fil irwa wa qala al imam ahmad hiya wajiba imam ahmad shi a wajen sa yace wannan kabbara harama fa sauran kabbarorin ma wajibi ne li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam a kabbara harama yace wajiba ce inji imam ahmad yace saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ayita fi hadisi al musii salata a cikin hadisin musii salat qala al musannib athaniya an niyatu sai kuma farilla ta biyu mun ji kabbara harama matsayin ta farilla ce dole sai an yi ta ga kuma lafazin da shari'a ta shar'anta ya amfani da ita wajen shiga cikin sallah shine Allahu akbar athaniya farilla ta biyu an niyatu sai kuma niyya bi an yaqsuda bi qalbi shine yayi nifi a zuciyarsa ya kudurce a zuciyarsa ad-dukhul fi salati shiga cikin sallah al-mu'ayyana abar ayyanawa wa yakunu qasduhu kuma nufin nasa ya kasance muqarinan lil lafzi takbir ya gwama shi ya hada shi da lafazin kabbara wala yalzamuhu ta'arrudu fi niyyatihi amma ba tilas bane sai ya dinga bujuro da wannan niyyar tasa li adadin raka'at a sauran adadin rakawoyin in ya bujuro da ita a karan farko yayi kabbara harama ya fara sallah to shikenan ya wadatar ba za a ce raka'a ta biyu sai ya sake hararo da wannan niyyar raka'a ta uku sai ya sake bujuro da wannan niyyar raka'a ta hudu ma sai ya sake bujuro da ita in ya bujuro da ita a farko ya shiga cikin sallah wannan ta wadatar wa zalika li hadith ibn umar wannan ko maganar niyya kasantuwar ta farilla a cikin sallah ba a sallah ba da sauran ayyuka ma saboda hadisin ibn umar ko hadisin umar radiyallahu an innamal a'malu binniyat hadisin innamal a'malu binniyat hadisin imam al-bukhari da muslim da haka maganar niyya ba buƙatar ai wani dogon bayani akai kowa ya san farilla ce sai an yi ta kawai sai dai mu dauko bayanin da ya gaya mana a can wajen alwala yace an-niyatu hiya al-qasd bil qalb ba a furta ta karkazo zaka ta da sallah ka ce allahumma inni nawaitu salatul maghrib fardan iktida'a bil imam muhammad fi masjid mus'ab bin umair ai kai wannan ba kamar yanda wani mai majmu'un niyyat ya takakawa mutane ina fata an gane dan haka an-niyatu malam mai iziya ya ga mana a can farko yace niyya ba wata aba bace face nufin abu a zuci daka da ka kudurci niyyar a zuci shikenan kai niyya athalithatu farilla ta uku qira'atul fatiha alal imam wato karatun fatiha akan liman wal fadhi da mai sallah shi kadai bidhalin mu'jama da dhalun mai dugo a sama karkace wal faddi kai amfani da dalun shi yasa sai yace maka bidhal al mu'jama da kuma dhalun wanda yake da dugo a sama ai al munfarid wato shine al-munfarid in baka san al-fadhi ba shine al-munfarid mai sallah shi kadai da haka farilla ne ga liman yayi karatun fatiha farilla ne ga mai sallah shi kadai yayi karatun fatiha to shi kuma mamu wanda yake bin liman farilla ne shi ma yayi karatun fatiha to za mu ji bayanin li hadithi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadan annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil musii salata a cikin hadithin musii salah thumma qara bi ummi al-qur'an yace sannan sai ka karanta ummi al-qur'an fatiha kaga annabi ya umarce cikin abin da ya umarce shi yace karanta Fatiha wannan sai ya nuna karatun Fatiha farilla ce wal hadith Ubadah bin Samit radiyallahu an da kuma hadithin Ubadah bin Samit inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitabi ba bai karanta fatiha ba wa fi hadith abi hurairah radiyallahu anhu marfu'a da kuma hadithin abi hurairah Allah ya kara masa yadda hadisi marfu'i yace man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'an fa hiya khidajun man salla salatan manzo Allah yace duk wanda ya sallaci wata sallah lam yaqra fiha bi ummil qur'an bai karanta fatiha ba a cikinta fa hiya khidajun wannan sallar khidajun ce fa hiya khidajun salatan annabi ya fada hassa uku gairu tamam bata cika ba sallah ce wanda ba cikakkiya ba kila li abi huraira sai aka tambayi imamu abi huraira aka ce inna nakunu wara al imam to mu mun kasance muna bin liman wani lokaci a bayan liman kake liman yana abin nan fa qala iqra biha fi nafsik sai abu huraira yace ka karanta ta a zuciyarka ma'ana koda kana tare kana bin liman kana bayan liman to shi mazhabin imamu abi huraira shine zaka karanta ta a zuciyarka ina fatan gane wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi qala ibnu abdul bar yace fi hadith abi huraira hadha game da wannan hadisin na abi huraira min al fiqh wato yana fadar daga cikin fiqhun dake cikin wannan hadisi ijabul qira'a wajibcin yin karatu fi kulli salatin a kowace sallah wa anna salata idha lam yaqra fiha bi fatihatil kitab kuma hakika sallar da mutun yayi ta bai karanta fatiha ba a cikin ta fahiya khidajun wannan sallar khidaj ce wal khidaj abinda ake nufi da khidaj an nuqsan wal fasad salla ce gurguwa gurbatacciya wadda take kuma batacciya wa min zalika qawlihim khadajatin naqa daga nan ne ma fadin su a larabci sukan ce khadajatin naqa idza waladat qabala tamamil khilqa idan ta haifu da kafin halittar wannan dan ta cika sai a ce khadajatin naqa wato taguwa ta haifi dan da yake halitta sa bata cika ba wa zalika nitajun fasidun ko wannan hali wanda ko halitta sa bata cika ba za ka ga wato dan tayi ne wanda yake ba zai zama ainihin wato sahihi ba zai zama batacce wato gurbatacce zai zama to lalatacce ba mai rai ba to haka ita ma sallar da ta zama khidaj to tunda daga waccan kalman ne to sai zama to ita kanta sallar da aka ce khidajun sallah ce wanda take bata yaba bata wato batacciya ce وقال الخطابي في معالم السنن مال الخطابي اتكم معالم السنن يكي تيوا فهي خداج اي ناقصة نقص فساد وبطلان يكي تيوا دا اكا تيوا ونن سلا خداج معنى الخداج اي ناقصة توييات نقص فساد كما تويي وائرن تباتي وبطلان دلالة تيوا ونن سلا بتيبا تقول اخدجت الناقة اذا القد ولدها وهو دم lam yastabin khalqu wato yake cewa al-Khattabi yake cewa ana cewa taguwa wato ta haifi da wanda yake ba cikakke ba saboda dan gudan jini ne kawai ya fado halittarsa bata bayyana ba bata cika ba halittarsa bata cika ba dan haka fahiya mukhdaj wal khidaj ismun mabaniyun min da aka suna ne da aka gina shi daga wannan فهذه الاحاديث وادنن حديثان تدل على وجوب القراءه دو وادنن حديثان da muka karanto suna nuna wajibcin alqira'atu yin karatun fatiha ala kulli musallin ga kowane mai sallah imaman kana aw mamuman aw munfaridan liman ne shi ko mamu ne shi ko kuma mai sallah shi kadai fi kulli salatin a kowace sallah kuma fardan kanat aw nafilan ta farilla ce ko ta nafila wa bi zahiriha akhadha ash-shafi'i fil jadid kuma da zahirin waɗannan hadisai Imam Shafi'i yayi fatawa yayi ruko a cikin sabon wato ra'ayinsa wa huwa qaulul Bukhari kuma wannan shine ra'ayin Imam al-Bukhari wa Ibn Hazm wa ghairihima wa huwa al-qaulul awwal fil mas'ala kuma shine qauli na farko akan wannan mas'ala karatun Fatiha dole akan liman akan mamu akan mai sallah shi kadai kaji kuma waɗanda suke karkashin mazhabar akwai Imam Shafi'i Imam al-Bukhari Ibn Hazm da wasunsu al-qaulul thani قولي نبيو قول جماهير فقهاء السلف والخلف wannan kuma kauli ne na dandazan manyan malaman fiqh cikin magabata da waɗanda suka biyo bayan su su kam zahabu sun tafi ila annal mamuma akan cewa shi mamu
la ya karau ba zai yi karatu ba hina ya jiharul imam lokacin da liman ke bayyana karatu za mu tashi mai sallar isha yanzu raka'a biyun farko da liman zai bayyana karatu ma mu ba zai karatu ba zai shuru ne wannan shine ra'ayin jumhur bal yunsitu zai yi shuru ne kama amara Allah ta'ala kamar yanda Allah ta'ala ya umarni bi qaulihi da fadin sa wa idza quri'a alqur'anu idan ana karanta alqur'ani fastami'u lahu ku yi sauraro ga wannan alqur'anin wa ansitu ku yi shuru ku yi kawai la'allakum turhamuna za a ji kanku wa huwa madhhabu malik wannan shine madhhabun malik wa ahmad wa ahadu qawlai ash-shafi'i kuma daya daga cikin ra'ayoyin imamu shafi'i shima yana da wancan madhhaba ta farko sannan ya kuma yana da wannan madhhaba ta biyu yayi muwafaqa da imam malik da imam ahmad akan cewa idan mamu yana bin liman sallah to shi ba sai yayi karatu ba inda liman yake karatu a bayyane sai shiru ya saurara wa min adillatihim daga cikin dalilan wannan mazhaba ta jumhur akwai hadithu abi musa radiyallahu an innama ju'ila al-imamu li utamma bi kawai an sa liman ne dan ai koyi da shi wa idza qara'a fa ansitu idan yana karatu ku yi shiru an fahimta wannan hadithi imamu al-bukhari ya fitar da shi da imamu muslim wa hunaka atharun sahiha mala yace har wayo kuma akwai wasu athar maganganu da ayyukan sahabbai an fuqaha as-sahaba da aka ruwaito su daga manyan malamai na sahabbai tadullu ala hadha wanda su ma duk suna nuni akan haka cewa in liman yana karatun bayyane sallar asuba sallar magruba raka'a biyun farko sallar isha raka'a biyun farko kai a matsayinka na mamu sai kai kawai kai shiru ka saurari liman wannan shine yake cewa daga cikin ayyukan magabata cikin sahabbai da ra'ayoyinsu game da cewa wannan shine mazhabar su akwai athar da aka samu daga Zaid ibn Thabit radiyallahu an annahu su'ila anil qira'ati ma'al imam an tambayi Zaid ibn Thabit game da hukuncin yin karatu tare da liman in liman yana karatu shin mamu zai shi ma yayi nasa karatun ko kuma zai yi shiru fa qala sai ce la qira'ata ma'al imam fi shay'in ba zai yi karatu tare da liman ba cikin komai kawai in liman yana karatu za ka yi shiru ne wa ma'lumun anna zaid ibn thabit kuma kowa ya san cewa zaid dan thabit min a'lamis sahaba yana daga cikin manyan malamai masu ilimi cikin sahabbai radiyallahu anhum wa huwa alim ahli almadina kuma ɗaya ne daga cikin manyan malaman madina wa an jabir bin abdullah an karbo kuma daga jabir dan abdullah radiyallahu anhu kale ce man salla raka'atan falam yaqra fiha bi ummil qur'an wanda ya sallaci raka'a daya bai karanta fatiha ba a cikin ta falam yusalli to bi salla ba illa an yakuna wara al-imam sayin abayan liman yake kaga abayan liman ne kawai zaka bi liman ba kai karatun fatiha ba kuma sallar ka tayi inji jabir bin abdullah saboda su wayancan mazhabin na farko daga cikin hujjojin su suna la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wayannan hadisan da su suka tattaro suka kawo a matsayin hujja to yanzu muna kan mazhabi na biyu ne wanda su suke ganin abayan liman ba zaka ainihin wato yi karatu ba musamman in karatun bayyana ne ga athar daga Jabir yake cewa duk wanda yayi sallaci ko da raka'a daya ce bai karanta fatiha ba a cikin sa to bai da sallah illa an yakuna wara al-imam sai dai a bayan liman yake wa Jabir min a'yani dabaqatihi min as-sahaba sannan Jabir shi ma yana daga cikin fitattun sahabbai a dabaqa din sa sa'annin sa wa akhiruhum mautan bil madina kuma shine na karshen rasuwa a garin Madina da haka shi ma authority ne magana sa tana da karfi wa ibn mas'ud radiyallahu an an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya dade shi anna rajulan ja'ahu wani mutum yazo wajen Abdullahi dan Mas'ud fa kale yace ya aba Abdurrahman ya kai Abu Abdurrahman aqra'u khalfal imam shin zan yi karatu ne ina bin liman qal sai yace ansit lil qur'an kai shiru ka saurari alqur'ani fa inna fis salati shughulan domin sallah tana da abubuwan da suke dauke hankali wa yakfi kadhaka al imam da kan liman ya isar maka wannan dama ba a so wani abu ya dauke hankalinka ya yi wani wajen to sai ga liman yana karatu shi sai aka ce kai karatu a sallah dan kar ka shiga wasu shagulgulan domin a cikin sallah su ma akwai shagulgulan abubuwan da suke dauke maka hankali ka ya zamanto kana cikin sallah to liman ya isar maka in yana wannan karatun shi sauraron sa kawai zaka yi wannan kaga shi ma ita ce fatawar da Abdullahi dan Mas'ud ya bayar wa an abi hurairata wa aisha radhiyallahu anhuma qala an karbo daga abi huraira da ummul mu'minina Allah ya kara musu yadda suka ce اقرا خلف الامام فيما يخافت به كاي كراتو ا بايل ليمان ا اند ليمان يكي بويه كراتو صلاه الظهر كراتين ليمان ا بويه يكي كاي ما سي كاي كراتينكا la'asar yana karatu a boye kai ma sai kai alurwa sallar magruba raka'a ta uku a boye yake sai kai haka rakawoyi biyun karshe na sallar isha wa ali ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar yunsitu lil imam fi ma yajharu bihi fi sala ga aikin abdullahi dan umar kuma yana yin shiru in yana bin liman in dai liman yana bayyana karatu a cikin sallah wala ya qara'u ma'ahu baya yin karatu tare da liman wannan abdullahi dan umar kenan wa anhu qala daga dai shi abdullahi dan umar yace idza salla ahadukum khalfal imam idan ɗayan ku yana sallah a bayan liman fa hasbuhu qira'atul imam to karatun liman ya isar masa shi ba sai yayi nasa ba wa idza salla wahdahu amma in yana sallah shi kadai falyaqra to lalle yayi karatu wa kana abdullahi bin umar la yaqra'u khalfal imam da haka abdullahi dan umar ya kasance baya yin karatu in dai yana bayan liman wannan duk suna cikin wannan athar din wasu suna cikin musannaf na ibnu abi shayba na abdur razzaq da ibnu abi shayba da kuma muwatta ta imam malik qala shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa وابن عمر من اعلم الناس بالسنه شيخ الاسلام yana so yayi hujja da wannan aikin na abdullahi dan umar sai yace abdullahi dan umar din nan fa min a'lamin nas bis sunnah yana daga cikin fitattun mutane masana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda ya fi dayawa daga cikin sahabbai sanin sunna ko cikin mutane sanin sunna wa atba'uhum laha kuma yana daga cikin wanda ya fi kowa bin sunna walau kanat alqira'atu wajiba ala al-mamum da karatu wajibi ne akan mamu in yana bin liman lakana hadha min al-ilm al-am to lalle da wannan ya zama wani ilimi gamamme alladhi bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayanan aman da annabi zai bayyana shi ya bayani sa kuma bayani gamamme walau bayyana zalika da ku annabi yayi bayanin cewa in kana bin liman sallah to karatun liman bai dauke maka naka ba kai ma sai kai to da la bayyana zalika to da annabi yayi bayanin haka lahum ga su sahabbai lakanu ya'maluna bihi amalan aman kuma da annabi ya fada din to da ka samu sahabbai suna aiki da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam aiki gamamme walakana zalika fi sahabati lam yakhfa mithla hadha alwajib ala ibn umar kuma walakana zalika fi sahaba kuma da an samu irin wannan ya faru ko yana da yawa cikin sahabbai kuma da lam yakhfa da ba zai buya ba irin wannan mas'ala mithlu hadha alwajib irin wannan wajibin ya buya ala ibn umar ga abdullahi dan umar hatta ya turkuhu har ma a ce baya yin sa yana barin sa ma a kaunihi wajiban tare da kasantuwar karatu a bayan liman wajibi ne amul wujubi kuma wajibcin wanda ya game kowa da kowa ala ammatil musallina ga dukkan masu sallah qad yubayyinu bayanan aman bi khilafi man law kanu man law yakunu mustahabban fa inna hadha qad yakhfa sabanin idan abu mustahabbi ne zai iya yi wa koyayye tunda mustahabbi ne da ba kowa ne yake yi ba amma inda wajibi ne yin karatun mamu a bayan liman lalle da ya shahara cikin sahabbai kuma da an samu sahabbai suna aiki da shi ba abu bane na mustahabbi da za a ce ai ba lalle kowa ya sani ba tunda ba kowa ne yake yi ba in aka ce wajibi ne ya nuna duk sahabbai fa duk kowa in yana sallah yana yi amma a samu wayannan sahabbai duk da muka karanta a ce ba sa yin karatu a bayan liman kuma wajibi ne karatu a bayan liman amma ba su sani ba wannan shine magana da shi Sheikhul Islam yake kokarin fito da ita anan an fahimta da haka kuka fahimci wayannan da ayat da muka karanta wa idza qira'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu da kuma hadithin da muka karanta innamal ju'ila al imamu li yutamma bi da waɗannan athar din da muka karanta da wannan magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiya duk waɗannan shine ra'ayin malamai kamar irin su Imam Malik Imam Ahmad da ɗaya daga cikin ra'ayoyin Imam Shafi akan cewa in kana bin liman sallah kai shiru karatun liman ya dauke ma naka alqaulu thalith sai qauli na uku ma'ana mazhabi na uku wa qala Abu Hanifa wa Abu Yusuf Abu Hanifa da Abu Yusuf su kuma sai suka tafi akan la yaqra'u khalfal imam la bil fatiha wala bi ghayriha la fi sirri wala fil jahri ka kundum kenan Imam Abu Hanifa da Imam Abu Yusuf suka ce la yaqra'u kaga mamu ba wani karatu da zai yi khalfal imam inda yana bayan liman la bil fatiha ba a sa shi ya karatu ko da fatiha ba wala bi ghayriha ballantana wani fatiha la fi sirri ko a karatun sallar boye wala fi jahri ko a karatun sarari kabuli wan kai kam kawai gumza kai an bayyana ko da a karatun boye ne azhar da al'asr da ake karatun asiri ba abin da zakai kawai shiru zakai wannan shine ra'ayin imam abu hanifa da abu yusuf wa hadha alqawlu naqalahu al-bukhari kuma wannan kauli ne wanda imam al-bukhari ya kawo shi fi juz'ul qira'ati khalf al-imam cikin wani littafin sa da ake kira juz'ul qira'ati khalf al-imam kuma ya ruwato wannan maganar an adadi min at-tabi'in daga adadi masu yawa na tabi'ai wa hataju kuma su ma suna da hujja fa sun kafa hujja bi atharin da wasu athar wasu ayyuka na magabata amma yuhimu zahiru hadhalik sai dai ka kallin zahirin asar athar da suka dogara da su to suna kuma wato yuhimu zahiru hadhalik wato ka kallin zahirin wadannan athar din to zai dimautar da kai kuma ka gane kamar wannan athar din ba kuma akan wannan mazhabin suke tafiya ba mithlu ma ruwiya an umar misalin abin da aka ruwato daga umar radiyallahu an qala yace takafika qira'atul imam karatun liman ya ishe ka takfika qira'atul imam karatun liman ya ishe ka da kuma wani athar din daga ali radiyallahu an qala yace innama yaqra'u khalfal imam man laysa 'ala al-fitra ai wanda wanda ka ganshi yana salla yana karatu a bayan liman to baya kan sunna kaga su shine hujjar imam abu hanifa da haka shi wa'annan athar din gaskiya yana yajin gina da su a ce wa'annan manyan sahabbai sayyidina umar ya ce takfika qira'atul imam mamu ne kai karatun liman ya ishe ka hakan kana bayan liman kai kam lafiya lau din nauyin nan gaba ɗaya taragon din liman ya dauke ya ramkan waye waye duk shine ya kamata ya tsaya abin nan ya san yanda zai da ku an fahimta sayyidina ali kuma yake cewa ai duk wanda ka ganshi ma yana bayan liman kuma yana karatu liman yana karatu kai ma kana karatu to baka kan fidara amma wannan athar din da aka ce na sayyidina ali ya ce innama yaqra'u khalfal imam man laysa 'ala al-fitra da'if athar ne wanda yake da'ifi dara kudin ya ruwaito shi wa allaqahu al-bukhari fi juz'il qira'ati khalfal imam wa qala la yasihhu wastankarahu al-hafiz fi lisan al-mizan an fahimta hadisi ne wanda yake athar ne wanda yake da'ifi وعن كثير بن مرة الحضرمي قاكم وانا أثر لنك كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة شنكو وتصلى أما تكراتو قال نعم وريكوا فقال رجل من الأنصار سيوان متنسكين الأنصار متنى مدينة وجبت هذه وانا شيكي نتا وجبا فالتفت إلي سي ويوي وجينا يعني أبو الدرداء يعني نفن أبو الدرداء وكنت أقرب القوم قوم منه لمن نافقوا كسدشي فقال ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا كفاهم يتي بانا غن الليمي إذا يجا قورن شمتاني سلا فاتي إسر مصر أم بيمتا وچم مغنى kodi an ce sai an yi karatu a kowace sallah haka ne amma da zaran an ce mutane a bayan liman suke to ya isar musu karatun sa ya isar musu wannan sahahul albani sahahal albani isnadu wa hadhihi idha sahhat mahmulatun ala alqira'ati fil jahriya duna sirriya wallahu a'lam sai malai yake cewa wannan athar din da aka ruwaito na karshen nan wanda su imamu abu hanifa suka dogara da su to idan har waɗannan athar sun inganta to za a dauke su ne a fassara su akan inda liman yake karatu a bayyane duna sirriya banda inda liman yake karatu a boye ma'ana in liman yana karatu a boye kai ma za kai karatu in yana yi a bayyane to shine waɗannan athar din akan haka suke magana wallahu a'lam to sai malai yace ar-rajihu yanzu mun ji mazhaba guda uku mun ji mazhabar ɗaya daga cikin ra'ayoyin Imam Shafi, Imam Bukhari, Ibn Hazm. Sannan mun ji mazhaba ta biyu, mazhabar Imam Malik, Imam Ahmad da kuma ɗaya daga cikin ra'ayoyin Imam Shafi. Sannan mun ji mazhaba ta uku, mazhabar Abu Hanifa da kuma Abu Yusuf. Ko? Wayancan na farko sun ce lallai ba daga kafa, sai an ko kai mamu ne sai kai karatunka, ko da liman yana yin nasa. Mazhaba ta biyu suka shiga manzila bainal manzilatayn suka shiga wasadiya. Suka ce a'a idan karatun bayyana ne liman ya dauke ma in karatun boye ne kuma shikenan sai kai karatunka. Mazhaba ta uku suka ce ai gaba dai an dauke ma ne da karatun bayyanan da na boyen da na farilla da na nafila da an dauke. To wani kauli ne rajihi? La shakka anna qaulul jumhur arjahu. Malai ce ko shakka babu, ra'ayin jumhurin malamai su Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad da sauran malamai ra'ayinsu shi yafi zama rajihi, shi yafi rinjaye lidilalatul qur'ani alai, saboda dalilin wato akwai qur'ani yayi nuni akan wannan ra'ayin ma'al ijma, tare da ijma'in malamai alladhina qalahu al-Imam Ahmad, wanda Imam Ahmad ya ainihin wato ciro shi ala annal ayata nazala fi salati, yace ai gaba dai ayan nan ma idza quri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, wannan ayar ta sauka ne ma akan sallah. Da kaga maganar akan sallah ake aka saukar da aya, dan haka ana nufin in ana karatu liman yana karatun sallah to ku shiru, amma inda yake karatu ku ba ku ji to sai ku yi. Wala yumkinu takhsisu hadhihi al-aya ko wala yumkinu takhsisu al-aya bi hadith la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab, sai malam doktor yake cewa ba zai iya yiwa ba kuma ai kebance wannan aya da hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, li anna umumahu khusu makhsusun liman adraka al imama fi ruku, domin umumin wato fadin wancan hadisin kebantacce ne ga wanda ya riski liman kafin ruku'u. Fal ijma'u ala annahu takafihi qira'atul imam fi tilka raka'a, ijma'in malamai ya tafi akan cewa takafihi qira'atul imam, karatun liman yana isar masa fi tilkar raka'a, a wannan raka'ar da yazo ta ra'a riga an yi ruku'u. Kenan kaga in ka dauki hadithin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kace hadda mamu yana ciki, to yanzu abinda zai faru shine idan nazo na tarar da liman yayi ruku'u sai ne kabbara na bin shi, na samu wannan raka'a ko ban samu ba, sai ban yi karatun fatiha ba. Kun bayyanci abinda malai yake so ya, in ka sa waccan ka'idar la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, to yanzu abin da zai faru shine malamai kuma da waɗanda suke da wannan ra'ayin na cewa lalle koda karatun liman yana yi kai ma sai kai daka, duk sun yarda cewa in ka tarar da liman a ruku'u kai kabbara ka bi shi ruku'u ka riski wannan raka'ar. An bayyanta wa qad thabata fil usul, kuma ya tabbata a cikin usulul fiqh annal umumul mahfuz muqaddamun ala al-umumil makhsus, wannan qa'ida ce ta malaman usul, annal umumul mahfuz muqaddamun ala al-umumil makhsus. Qala al-allama al-albani wa laysa hunaka hadithun, albani yace a laysa hunaka hadithun sarihun sahihun lam yadkhulhu at-takhsis bi wujubil qira'ati fil jahriyah, yace babu wani hadisi karara ingantacce wanda wat takhsisi bai shiga cikin sa ba game da wajibcin yin karatu a karatu wato a inda ake karatun bayyane, ba za ka samu wani hadisi ba kuma hadisin ingantacce kuma hadisin karara ya fito yayi magana akan wannan bayanin da muke yi, wanda kuma ba a samu wata keɓanta a cikin sa ba, domin yanzu ka gan ka dauki hadisin la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an ko bi ummil kitab laysa ala umumihi, domin ka dauke shi da fadin sa mun abinda na faɗa da su, in ka zo ka tarar da liman yayi ruku'u kaga baka ce komai ba, kai kabbara harama, kai kabbara tafiya ruku'u, malamai duk sun ce ruku'u raka'a ka tayi, to idan wannan raka'a ta yi ba karanta fatiha ba, to shine abin da albani yake so ya faɗa nan cewa babu wani hadisi karara ingantacce wanda wato wanda kuma yazo da fadi game da wajibcin yin karatu kai a matsayinka na mamu a bayan liman a karatun bayyane. Allah ya sa kun fahimci abin da nake so in faɗa. An gane babu kowane hadisi kada ko to za ka ga akwai wani kususi a cikin sa, akwai wani abu da aka kebance a ciki. Yanzu kagan hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ya shi ma bai shafi ko ina ba, domin an nuna in kai ka shigo masallaci da kai aka tada sallah to kai ne yake kanka, amma wanda ya shigo a makaratar har an gama karatun fatihar har ma an gama sura gashi ma za a tafi ruku'u yayi kabbara bai karanta fatihar ba kuma ya samu ruku'un kuma ya samu wannan raka'ar, kaga shi hadisin bai shafe shi ba shi. wal imamu innama umira bil jahr, yace to ah to ai shi liman ma an ce an umarce shi da ya bayyana karatu ne, li yusmi al mamumina, dan ya jiyar da mamu kawai yazo ya taranga da karatu dan shi kadai, inda kowa tunda kowa zaman yan murna ake a cikin sallar shi yayi karatun sa, kowa shi ma yayi karatun sa, to da sai yayi karatun sa masa da'a ba sai ya jiyar da mamu ba. Amma me yasa aka ce liman yayi karatu ya bayyana dan ya jiyar da mamu din sa? Wa zalika yu'minuna ala qira'ati, walidhalika kai, dan haka ne yu'minuna ala qira'ati, shi sa zaka ga suna cewa amin akan karatun sa, da kowa nasa yake kila lokacin da yace wallahi dhalin kai kana maliki yawmiddin, maliki yawmiddin zaka sake ka cewa amin ko kuma ya zaka yi an fahimta, kila wani kuma ya fi liman sauri tun ma har ya karanta fatiha yace amin din, ina fata an fahimta. Fa idan shagala al mamumuna, da haka idan aka ce mamu sun shagaltu bil qira'ati khalfahu, da yin karatun su suma a bayan liman, famal fa'idatu min jahri, to me amfanin bayyana karatun sa shi ma liman? Kun ji wani fiqhu nan da Albani ya fitar ko me fa'idar shi kuma liman a ce ya bayyana karatu? Kuma har aka ce idza qala ghayril maghdubi alaihim wal dhalin faqulu amin, ko idza amana fa aminu, mafhum? Fa ka'annahu umira, kamar an umarce shi ne bi an ya qara'a, yayi karatu ala qaumin, akan wasu mutane gaira mustami'ina, waɗanda su ba ma shi suke saurara. In ka ce haka, to kamar abin da kake kamar liman da aka ce yayi karatu, to shi ihun ka banza yake, waɗanda yake karatun shi ba jin sa suke ba, saboda kowa nasa yake. An fahimci wannan fiqhu? Kaga ashe wannan in ka duba a fiqhunce zai fi dacewa a ce dama in karatun bayyana ne liman yayi karatu ma musu shiru su saurara, mafhum? Thumma law kanat al qira'atu fil jahr wajiba, yace gaba da cewa kuma da karatu a bayyane a bayan liman a matsayin ka na mamu wajibi ne alal mamum akan mamu, lalazima ahadu amraini, to da dayan al'amura guda biyu ya zama tilas ya faru. Na farko, imma an ya qara'a ma al imam, ko dai ya dinga yin karatun tare da liman, an fahimta? Kawai ku dinga yi tare kamar yan makaranta irin wanda za su hada gaba ɗaya aji gaba ɗaya, a dinga ɗauka tare ana ajiyewa tare, kun fahimci wannan? Imma an ya qara'a ma al imam, ko dai yayi karatun tare da liman, au annahu yajibu ala al imam sukutu hatta ya qara'a al mamum al fatiha, ko kuma a ce to fa liman kai wajibi ne akan ka kai shiru har sai mamu ya karanta fatiha. Ɗayan wannan sai ya faru, an fahimta? Ko dai ya zamanto tare da liman za ku yi karatun, ku dinga tafiya tare kuna yi tare, ko kuma ya zamanto a wajibi ne akan liman ya shiru hatta ya qara'a al mamum al fatiha, sai ya tabbatar da mamu ya sun karanta fatiha. Fal awwal manhiyun anhu bi nassil qur'an, shi kam na farkon an hana shi da nassin qur'ani cewa ku dinga yin karatun tare, ai cewa kai wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, da ku dinga yi tare kaga ba a samu istima'i ba, ba kuma samu insati ba. Wasani lam yaqul bihi ahad, shi ko nabiyin a ce liman yayi shiru har sai mamu sun karanta fatiha sannan shi kuma ya fara nasa karatun, ba malamin da ya ce haka. Wa hadithu sakatatayn fi salah, hadisin ma da yazo da magana sakatu guda biyu a cikin sallah, la yasihu, shi wannan bai inganta ba, ka koma cikin at-tamhid na Ibn Abdul Bar, an fahimta? To yanzu a wani mazhabi kuke anan da ya bayani ya kare? Na'am, wannan duk bayanin shi kansa kaga Dr. Muhammad Mansur Sakuta ya tafi yarin jayar da ɗaya daga cikin aqwal dinnan guda uku, yarin jayar da ra'ayin jumhur, kuma ga abubuwan da ya karo mana dan ya sake karfafar mu akan cewa ra'ayin jumhur ya fi zama daidai, wallahu a'lamu bisawab. Arabi'atu farilla ta hudu, alqiyam, tsayuwa, lil ihram, wato dan yin harama, wal qira'atil fatihati, da kuma yin karatun fatiha. لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال سبيد حديث عمران بن حسين الله يقرأ مسيح دا يتي كانت بي بواسير يتي ناكسان تي انا دا باسر
an fahimta ashe basir turanci larabci ne an fahimta na taɓa ba da wani labari wani akan wannan hadisin sai wani ya zo ya samu wani bawan Allah ya ce na ji an ce kana fama da cutar basir ce wallahi tallahi dai ina ta magani abu ya ce ai akwai wani magani kaifiyar in kai amfani da shi mallam in ka karanta wannan insha Allah za a dace ya ce wani magani ne ya ce Imran bin Hussein shi ne maganin wato abin da na fahimta a wannan fatawar wannan hadisin ne na kana magana Basir da aka ce hadisin Imran dan Hussein ne to shi kuma sai ya dauka wannan wani lakari ne dan haka shi Imran bin Hussein shi ne maganin Basir din ma yace kana bi bawasir yace na kasance ina da Basir fa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an as-salah sai na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da sallah dan za ga wani lokaci in Basir din yake wani munzali zama ko wani abu irin wannan yana wahala faqal yace zama yana gagara sa ko yana shan wahala sai yace annabi yace da shi salli qa'iman kai salla a tsaye fa in lam tastati idan baka da ikon yi a tsaye fa qa'ida to kai salla a zaune fa in lam tastati idan baka da ikon yin salla ainihin wato a zaune fa ala jam to kai akan gefen ka na dama ko na hagu to kaga wannan sai nuna asalin yin salla a tsaye ne in kaga mutun yayi salla tsayuwa ta fada kansa ya zauna to larura ce amma asali salla wajibi ce a yi ta a tsaye dan kaga kenan yin karatun kabbara harama da fatiha da aka ce dama sai a tsaye za a yi su to tsayuwar dan yin karatun fatiha da ta da kabbara harama wannan tsayuwar farilla ce al-khamisa farilla ta biyar ar-ruku'u sai kuma ruku'u wa akmaluhu mafi cikar ruku'u an yanhaniya shine shi wanda zai yi ruku'un an yanhaniya ya lankwasa ya sunkuya bi haythu yastawi dhahruhu wa unquhu yanda gadan bayansa zai yi daidai da wuyansa wannan shine cikakken ruku'u wa yansibu rukubatayhi ya kuma kafe gwiwoyinsa wa yadau kaffaihi ya dora tafin hannayensa alaihima akan gwiwoyinsa wa yujafir rajulu mirfaqaihi idan namiji ne ya nisantar da murafukansa an jambaihi gabarun kwibukansa kar ya manne haka an fahimta mirfaq shine nan to ya buda su kar su hade da jam shine nan gefen ciki haka shine jam to idan namiji ne ya nisantar da mirfaqaihi wato murafukansa an jambaihi gabarun kwibunsa wala yunakisu ra'asahu ba zai sunkuyar da kansa ba kamar wanda zai dungura bal yakunu dhahruhu mustawiyan a ana son bayansa ya kasance mustawiyan wato a daidaice to kaga an kai haka mammatse hannayen naka to yi ruku'un da ake so din to yayi ko akwai gyara na'am akwai gyara me bai ba ciki to hannun waye baka buda ba to kuma bayan yayi doro ko yayi doron zabuwa bayan ta waye zai gwada kuma to ai ne kake kallo ai to dan juya ya can ba a gani sosai dan juya sosai a ba ni zan gani ba ai haka ehem fototo a gani yawa to sun kuya a nan mu gani to ai kuma kai yawa dan yawa to ai bi yawa ehen yawa to kada kuma ya dan yi sama yawa to ya dan yi kokari ai ko ma'ana cikakken ruku'u shine gadan baya ya sunkuya kuma ya zamanto kaga wannan sai fa kowa ya je training in yana sai ya gani dan kana ganin kamar daidai kake tunda abu ne da baka gani kamata ya je ka dubi irin katon mudubin nan ka tsaya kusa da shi ko kuma ka tsaya ka duba ka tsaya ka sa wani ya duba ma to lokacin kaga wani lokaci ana dora ƙwariya dan a tabbatar ya tsaya abin nan din ma'ana dai wattaqullaha mastata'tum wani za ka kila yana da larurar da daidaituwar yanda ake so amma dai mutum ya iya bakin kokarin sa ya ga yayi irin yanda ake bukata ko da haka kenan cikakken ruku'u shine gadan bayan mutum ya yi daidai da wuyansa
sannan ya kafe gwiwarsa kada ya tuntsuro gwiwarsa haka ya kafe ta sosai kafar ta tsaya sosai sannan ya dora tafin hannayensa akan kokon gwiwarsa sa sannan nan din sa kada ya matse ya hade da hakarkarin sa ya buda an bayyana kar kuma ya sunkuyar da kansa can kasa ya zamanto ya kunu zaharuhu musawiyan bayan sa ya zamanto ya daidaita wannan saboda hadithin rifa'a as-sabiq wanda ya gabata wa yarkau hatta tatma inna mafasila yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ruku'u hatta tatma inna mafasila har sai gabobin sa sun natsu wa fi lafzin fa irraka'ata idan kai ruku'u faj'al rahataika ka sanya tafin hannayenka ala rukubataika akan guyoyinka wamdud zaharaka kuma miƙar da gadan bayanka wannan shi ma kaga hadisi ne wanda yake ya gabata mun karanta shi a baya as-sabi' as-sadisu sad as-sadisatu lokaci yayi to insha Allah sai mu tashi magana sujuda an ce sallah lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika.